ake koka je shi sai ka dauka darin ya ina labariya nake nake kwara nake tashi akai ke azan mare wala nake shi ki lura mai san ta bakin karshe gidan ku gogo wala nake toshi